This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo. Sauraro abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 6 ga watan Maris na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Nikki Haley da ke neman tikitin takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Republican a nan Amurka ta janye takararta a yau Laraba. Sannan za ku ji halin da wasu iyaye da 'yan uwa suka shiga bayan da ƙungiyar Boko Haram ta sace 'ya'yansu a yankin jihar Barnan, Najeriya. Bayan nan kuma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba, Islamu Mini Barma zai gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya daga bakin Mahmud Lalo.
To jama'a, assalamu alaikum. Nikki Haley, abokiyar hamayyar tsohon shugaban Amurka Donald Trump, ta janye daga takarar neman tikitin jam'iyyar Republican bayan da ya mata fintinkau a babban zaben fidda gwani da aka yi na Super Tuesday a wasu jihohin kasar. Haley, wacce a da tsohuwar jakadar Amurka ce a Majalisar Ɗinkin Duniya, ta taya Trump murna, amma kuma ta ƙi bayyana goyon bayanta ga takararsa. Sai dai ta yi nuni da cewa babu haufi shine zai zama musu mai wato zai rike tikitin jam'iyyar a zaben na Nuwamba, inda zai kara da shugaba Joe Biden, wanda shi ma ya samu gagarumin nasara a zaben na fidda gwani.
In all likelihood, Donald Trump will be the Republican nominee when our party convention meets in July.
Ta ce ga dukkan alamu Trump ne zai zama mana dan takararmu idan muka zo babban taronmu a watan Yuli. Ina taya sa murna, ina kuma masa fatan alheri. Muna dauke da rahoto nan gaba a cikin shirin. Isra'ila ta kai wasu hare-haren sama da na ƙasa a yankin zirin Gaza a yau Laraba, yayin da masu shiga tsakani don kawo ƙarshen yakin suke tattaunawa a Masar. Danganin an samar da wani tsari da zai ba da damar dakatar da buɗe wuta. Dakarun tsaron Isra'ila sun ce harin sama da suka kai a Beit Hanun ya halaka mayakan Hamas biyu, waɗanda dakarun suka ce suna da hannu a harin ranar 7 ga watan Oktoba da Hamas ta kai a Isra'ila. Sauran hare-haren na Isra'ila sun faru ne a tsakiyar yankin na Gaza da kuma Khan Yunis da ke kudancin zirin. Sakataren harkokin wajen Birtaniya David Cameron ya ce yana da niyyar fitar da wata sanarwa ta gargaɗi, wacce zai aika wa Isra'ila don nuna buƙatar samar da ƙarin hanyoyin kai kayayyakin agaji zuwa yankin don a magance abin da ya kira baƙar wahala da jama'a ke fuskanta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba, Ghana ta yi bikin cika shekaru 67 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka. Ƙasar ta samu 'yancin kanta bayan shekaru 83 da mulkin mallaka daga ƙasar Burtaniya, kuma ta kasance ƙasa ta farko da ta samu 'yancin kai daga yankin kudu da Saharar Afirka. Kamar yadda za ku ja wannan rahoto da Idris Abdullah Bako ya kawo mana daga Accra.
We in Ghana know how to set the lead. We did it tonight.
Shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kenan yake jawabi a wurin bikin cika shekaru 67 da samun ƴancin kai a birnin Kufuredua da ke yankin gabas. Taken bikin bana demokradiyyar mu alfaharin mu, ya mayar da hankali ne wajen ƙarfafa ɗabi'un demokradiyya da kuma samar da zaman lafiya. Bayan shugaba Akufo-Addo ya bayyana wasu nasarori da kasar ta samu a yayin da take gudanar da demokradiyyar ta, ya ƙara da cewa mulkin mallaka asali ba shi da ka'idojin demokradiyya. Kuma duk abinda muka sani game da zabe a yau mun koya ne ta hanyar aiki tukuru. Abdulmajid Musa, mai shiga tsakani ko mai sharhi kan harkokin siyasa, ya ƙara jaddada wasu daga cikin nasarorin Ghana demokradiyya ga muryar Amurka.
Mun samu ci gaba kwarai tun da muka soma demokradiyya har zuwa yau. Wannan shine mun samu kwanciyar hankali, ba mu da matsalan haifar da shugabannin kasa bayan wanda muka samu su shekaru da su ta wuce. Mun kawo abinda ake cewa partisan politics, an kawo jam'iyya na siyasa wanda suka filin jaya shine NDC MPP. Bayan haka kuma demokratiyyar mu kuma ba musguna wani ko a hana wani tofa albarkacin makai shi na tattalin arziki ko tafiyan batun raya kasa.
To a bangaren kalubale fa,
muna da cikas kuma ainihin leadership mu wayansu sun yi alkawali da yawa suna sabawa batun ci hanci da rashawa. Sun muna alkawali da yawa kansu ko zo sun yaki ci hanci da rashawa amma ba su ci ba. Sannan kuma wayansu mu kuma an yi kai wani lokaci mun fi son party fatin da kasa muna Allah Allah mu ga fatin muna fawa amma ainihin shugaban kasar ne ba mu damu ba
shugaban kasar Ivory Coast Alassane Ouattara ya yaba wa shugaban Ghana bisa kyakkyawar kwarewar jagoranci ya kara da cewa basirar shugabancin shugaba Akufo-Addo ya tsallake Ghana zuwa kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS sai dai wasu al'ummar Ghana sun bayyana ra'ayinsu game da bukin samun yancin kan
to gashi dai bu samu yaci kai yau shekara 37 to wadansu bangarori muna ganin cigaba wadansu bangarori kuma ba cigaba yanzu aka kawo duba kaman Ghana akwai tsadan rayuwa kayana da tsada da kyau kuma ba karar ma'aikatan albashin su ba sai sa muna rukun gwamnati ya duba mu
yau wai mun samu yancin kanmu wani ci gaba muka samu cikin kasanga domin yau in abi yayi kaman za shi gaban wani kuma komo shi komo da abin baya mu ba mu ga ci gaba da Ghana ya samu ba da an bar batun independence nan ma da yafi domin komai ya balakuce ba abinda ke tabuwa cikin kasanga ba mu shugabanni masu tausayin kasa da talakan kasa shi yau wani mun na za a je a sai da shi independence wana celebrate mun samu yancin kanmu wallahi da bai ba da yafi
Shugaba Akufo-Addo shine ya juya bikin yancin kai na kasa zuwa yankuna daban-daban don karfafa tattalin arzikin yankin. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu daga nan Amurka. Nikki Haley da ke neman tikitin takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Republican ta janye takararta a yau Laraba, sa'o'i bayan da aka kammala babban zaben fidda gwani na Super Tuesday, inda tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kada ita, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mahmud Lalo ya hada mana.
Janyewar Nikki Haley na zuwa ne sa'o'i bayan da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya lashe babban zaben fidda gwani da aka yi na Super Tuesday inda aka gudanar da zaɓuka a jihohi 15 da wani yanki da ke ƙarƙashin ikon Amurka.
The time has now come to suspend my campaign.
Lokaci yayi da zan dakatar da yakin neman zaɓe na. Dama na faɗa muku cewa ina so na samar wa Amurkawa wata dama da za a saurari ra'ayoyin. Na cika alƙawari kuma bana wata nadama.
I have no regrets.
Haley dai bata sanar da nuna goyon bayanta ga Trump ba, amma ta ce ya rage gare shi ya san yadda zai samu goyon bayan sauran mutanen.
It is now up to Donald Trump to earn the votes of those.
Yanzu ya rage ga Donald Trump ya je ya nemi ƙuri'un 'yan jam'iyyar mu da ma sauran jama'ar da ba sa goyon bayan sa. Ina kuma fatan zai yi hakan.
And I hope he does that.
Wannan shawarar da tsohuwar gwamnatin jihar South Carolina kuma tsohuwar jakadar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya ta yanke na nufin yanzu Trump ne kadai ya rage cikin masu neman tikitin jam'iyyar ta Republican. Haley dai ita ce babban mai hamayya da Trump kuma mace ɗaya tilo da ke cikin takarar, sai dai kamar yadda kamfanin dalancin labarai na AP ya rawaito, yakin neman zaɓenta ya fuskanci matsala saboda rashin samun cikakken goyon bayan 'yan jam'iyyarta. Amma duk da haka ta yi nasarar doke wasu gaggan 'yan takara da suka nemi tikitin jam'iyyar, kamar gwamnan Florida Ron DeSantis da kuma tsohon mataimakin shugaban Amurka Mike Pence. Gabanin janyewar Haley tun a daren Talata, Trump ya yi jawabin murnar lashe babban zaben na fidda gwani, amma ya kauce wa ambata sunan Haley wacce ya zaba a matsayin jakadar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya a wa'adin mulkinsa na farko. A maimakon haka sai kuma da hankali kan abin da gwamnatinsa za ta yi idan ya yi nasara a zaben shugaban kasar da za a yi a watan Nuwamba.
Za mu daidaita al'amura, za mu rufe kan iyakokinmu, za mu kuma rage matsalar hauhawar farashin kayayyaki.
Trump wanda ya kwashe kusan minti 20 yana magana, ya yi jawabin nasa ne daga gidansa da ke Mar-a-Lago a jihar Florida. Kuma jihohin da ya lashe sun hada da Virginia, North Carolina, Tennessee, Oklahoma, Texas, Massachusetts, Colorado, Maine, Alabama, Arkansas da Minnesota, yayin da Haley ta lashe jihar Vermont. Tsohon shugaban na Amurka ya kara da cewa za su yi maza-maza su hada kan 'yan jam'iyyar tasu ba tare da ya ambaci sunan Haley ba.
Our country's history has been sad in so many ways, but
akwai abubuwan bacin rai da gane da tarihin kasar mu, amma za mu dauki matakan da babu wanda ya taba dauka wajen farfado da kasar.
shi dai Biden tunake hangen ya samu tikitin jam'iyyarsa ta Democrat duba da cewa ba fuskantar kalubalen hamayya daga jam'iyyarsa abin da ke nufin gaggan yan siyasar biyu za su sake karawa kamar yadda suka yi a zaben 2020
a gaida Mahmud yanzu kuma sai Najeriya inda rahotanni daga jihar Borno ke cewa wasu iyaye da yan uwan gidan gudun hijira da aka sace sun bayyana irin mawuyacin hali da suke ciki inda suka yi kira ga hukumomi da suka yi musu dauki don ganin an kubutar da su a daren Lahadin da ta gabata ne wasu da ake zargin yan kungiyar Boko Haram ne suka yi awon gaba da mutane sama da 300 a karamar hukumar Gamborin Gala daga Maiduguri ga rahoton da wakilinmu Ibrahim Mustafa ya aiko mana
Lamarin ya faru ne ranar Lahadi bayan rahotanni daban-daban da ke fitowa a karamar hukumar Gamboro Ngala da ke arewa maso gabashin jihar Borno da 'yan ta'addan Boko Haram suka sace mata da 'yan mata kimanin 319 a ƙauyen Bulabutuye da ke gefen dajin Ngala yayin ɗebo itacen girki. Mafi yawan mutanen suna zama a sansanonin gudun hijira da aka sugunar da su. Rahotanni mabambanta sun yi ta karo da juna inda fadar gwamnatin jihar Borno ma ta samu labarin a yau. Sai dai ma'aikatar labarai ta jihar Borno ta cire wani sanarwa inda take bayyana faruwar lamarin amma har zuwa yanzu bata tabbatar da adadin mutane da aka sace ba sai dai azantawa na da daya daga cikin iyaye da take zama a sansanin ta wayar ta riho ta tabbatar min da cewa cikin yaran akwai yaran makwabtanta
barka dai kina karamar hukumar Gamborin Gala ne
eh wallahi ina Gamborin Gala
to Lahadin da ta gabata ko wani iftila'i da ya faru an ce an sace yara yan mata kusan 319 shin ya labarin yake
eh wallahi mun sha wuya fa sosai yaran mu sun kai 300 ma sun fita itace har yanzu shal ba mu gansu ba wallahi har yanzu har yaran makautana guda uku sun fita har yanzu ba su zo ba
oh yaran makautan ki ma suna ciki sun kai su nawa
sun kai su hudu ma wallahi ba sa nan yanzu ba musamman inda suka shiga ba wallahi
ko ba faɗa muku cewa ga inda suke ba ko kun ji sojoji sun kwato su babu haka
a'a ba mu ji labarin komai ba wallahi ba mu ji komai ba
wani matashi da aka sace yayarsa ya bayyana min ta wayar talho yadda halin rashin yar uwar tasa ya jefa mahaifinsu cikin halin damuwa
barka dai kana Gamborin Gala
eh haka ne ni ma ina wajen
to kana wajen yaya lamarin yake ne
eh to lamarin nan akwai masala sosai ba ni ma akwai yaya ta mace ta je ita je neman itace amma har yanzu ita ma bata zo ba yanzu haka babanmu ma wallahi bai san me yake ba wai cikin hankalin shi wallahi abin nan fa wallahi ba wanda ya zo lamarin nan da shi wallahi muna cikin wani hali wallahi
a cikin yaran da 'yan ta'addan Boko Haram suka tafi da su akwai maza a ciki kimanin 113 daga cikin su akwai wata uwa a ciki ta bayyana min ta wayar talho cewa an tafi da danta mai kimanin shekaru 21 a hirar ne da ita ta wayar talho ta harcen Kanuri ta bayyana min cewa yaron ta mai kimanin shekaru 21 an tafi da shi kawo yanzu ba su san halin da suke ciki ba kuma har zuwa yanzu ba a bayyana musu ko suna hannun sojoji ba yankin tafkin Chadi dai a kwanakin nan ana samun alamun hare-haren 'yan ta'addan Boko Haram inda ko a kwanakin baya mahara sun farwa wasu manoma a yankin Kalabalge da ke jihar Borno inda suka kashe mutum guda tare da jikkata wasu tare da awon gaba da kayan abinci zuwa hada wannan rahoton na yi kokarin jin ta bakin shugaban karamar hukumar Gamborin Gala sai dai ban samu layin sa ba aka zalika na masa sakon karta kwana zuwa yanzu bai maida min da amsa ba ka au yanzu ko a bangaren gwamnatin jihar Borno ma barce komai ba aka zalika a bangaren jami'an tsaro ma su bayyana wani sanarwa a hukumance sun fitar game da wannan al'amari ba ƙarshen rahoton kenan Ibrahim Mustafa muryan Amurka daga Maiduguri
a gaida Ibrahim Mustafa kafin mu je ga shirinmu na gaba ku dan shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura
dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alkalami zana in zaka iya fado ma tsofofin baza na kosa ba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a badan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina zanu bani na nausa ga zuciya na tafatin kada in fata ina tafe da yi karo da dan Musa ya zo in dan huta ni kwa nace ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mu da sai kun saba kafin shaguwa abinda na so da ki gane yake kin yi mantuwa kace akwai labarin da mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar banyo ba Ya nake nisa nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa an kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa banjin dadin lokacin ta yayyo banyo ba garin fulani ne adamawan yola nace amanar kyawu akai garin yola na galbabatu yar mutanen yola taji labari na har tana zubar kwalla nace da ni a soyayya ban ga komai ba rayuwa lallai na ga abun mamaki kiye a soyayya babban daki nayi gamo a soyayya nan yodoki ni nayi zatan soyayya da akwai zaki na tantana
madalla geda na zifi asnani wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya samun matashar mata BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM haka kuma a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin samun labarai da dumdumin su yanzu kuma ga shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa sunana Sule Mumuni Barma
ni makafin da yake da shi ba dama na sami shi at the age of 18 years makauci da ke sami shi wurin rafi ana kai shi river blindness tsoro da kin duki tsoro eh ci je kai na bari ma wani jeans
ni na wannan ne physical challenge sun an kai ta ce na ka ta shi ne at the age of 10 in Chiwa Ken hospital that's the end of it ya zo ne kaman maganganu ne muke ji nan kaman alura ne
wasu shugabannin na kasassun kasar Ghana kenan dake fafutukar ganar da al'umma muhimmancin ilimi kula da kiwon lafiyar yara da batun neman aikin yi bayan kammala karatu a wajen masu bukata ta musamman a wata tantaunawar musamman da wakilin sashen Hausa Idris Abdullahi Bakoy shirya a Accra labarin bakin shirin Abdulrazak Yusuf da Malam Halidu na nuni da cewa sun tsinci kansu ne cikin halin tawaya sakamakon rashin daukan matakin da ya dace a yayin da kowanne daga cikin su ya fama da rashin lafiya wannan na kara fayyace nauyin da ya rataya a wuyan iyaye akan maganar kula da lafiyar yara tun suna kanana
sunana dai Abdulrazak Yusuf ni aife ni ni mani kuma na yi girma ta kintampo ni makafin ba aife ni da shi ba dama na sami shi at the age of 18 years
shekara 18
eh makauci da ke sami shi wurin rafi ana kai shi river blindness wani dabba ne da muke cikin turanci ana kai shi black box ina nan kaman isuru eh ci je kai na bari ma wani James kuna wanda ya zo aka ba mu iya mun gane kamar ya kamata mu duba mu magance mu zo ta wurin hospital shi muka doki bakin magani fana ta zubawa to a yi ba ta mini ido kina
Tsoron Alidu, ni na wannan ne physical challenge kuma da kai tashi. Na ka ka shi ne ba. At the age of 10, in Chiwa Ken hospital. That's the end of it. Ya zo ne kaman maganganu ne nake ji nan kaman alura ne aka yi. Kuma gaskiya physical disease nan duka. Wayin ka nan ne da kana na duba. An yi ne duka to the end. Amma jes, ya rabata ne zo. Sai mu duka shaka.
daga kana rike sanda to kafa biyun ne duka
guda ka dai lalle san
Malam Razak kace kana shekara 18 ka samu mazanin da na ido shekara 18 din kana makaranta ne ko dai a lokacin ka fara makaranta
ban fara makaranta da zan shi makon rayuwa na duka cikin kintafo ne
to
kintafo kuma ba cikin garin kintafo sosai ba
kauye
kumfano nisa sosai a batuwe cottage urna isa da ciwo ne serious na sana na zo Accra
sai sa Accra ka fara makaranta ku
Accra muka je hospital ka dani ka gabi dake damu na duk wani lokaci duka ba mu fanci abin da ke damu ido na isa ne muka zo Accra na mun je Kwalibu da 37 doctor suka tani kuma ga
asibitin Kwalibu da asibitin
37 inda muka ce na ga gane kuma ga abin da ke damu na ba mu iya mun continue da hospital number shi ka gani gidaje ai wani wurin da yake kankani na dusa ya taba kama shi kaza kaza shi ka da kawo wannan bakin magani cikin danji na ma ina da waran da suka protest kuma da kamata sani wannan magani kuma waran su kuma suka kiya wanda suka kiya ne kuma suke da karfi kai da
lokacin duka ba kai ka asibiti ba
muna cikin hospital
muna zuwa asibiti muna bakin magani
muna zuwa hospital sannan aka introduce wannan bakin magani bakin magani na shi bakwai uku kada shiru ne ba
Malam Halidu ya batun makaranta
a wannan nan ne ba fara su da sauri ba don ciwo na kuma yanzu dai zo na zo na tafiya kasa faratan na bani scoliosis an ji ta ce ina da shi kasa ne sannan aka fara sani school da ne zo fara na kuma French school na fara fes
makarantar
from 1 to class 6 then sai muka join a GSS from GSS then SS National Education Method Secondary School after that na wani literary course in journalism is actually in Nagodabo
yanzu kai malami ne na makaranta
na makarantar Nagoda
secondary school
ko normal primary school Nagoda history science and computing
ya ba kai aikin jarida ba wanda kace ka je journalism
gaskiya nayi little because of radio TV presenting she muka yi DJ kuma amma neman aiki kuma ya zama magana ganin da muke magana kuma magani na kuma na zama disable don gaskiya na tuna wani firan ne yazo mun je muna attachment daga top radio da muka je muna attachment wuri she wani babban mutum yazo yace kuma ina da story ina neman mu zo mu cover story na daga Kwalibu amma ya kadiyo hatin na ana karban su kudi sai a karbe su kudi
ba ciwon
zuciya so ina neman wani yaje yaje cover wannan particular story sai editor na Clement Akolo kina shi kina sai ce mai kaman ni na je sai ba wani tambaye shi ya yayi wuri nan na editor ne dia mai he's one of the best amma kai kokarin ka yes pushing na ni ba shi na
yana ganin saboda kana riga sanda ba za ka yi kai aiki ba kan kuwa gashi shi editor ya san cewa ka iya kai to yana cikin abin da ya karya ma guyuwa ka bar aikin jarida ko dai
wannan kuma duka na cikin don an zana letters throughout kai different kind of stations so mu duba ko dai ko ni a kira kama ka zo kai wani abu ma kowa bai duba fuskan ka ba so kana ganin kaman why not just relax and see mu duba da me zai faru to duka na cikin ni mutum ya relax cikin zamanin shi duka cikin abin yan aikin shi duka
za kuna da kungiya na na kasar su a Ghana kuna cikin wannan kungiya ko
ne kuna cikin shi muna cikin
na
muna cikin kungiya na muke da shi ka gani na kasar su muna nan daban-daban ni makafu ne sai kuna makafai sannan ban da shi kuma akwai na abin da ake kira umbrella body federation da mu duka disability duka mu duka muke karkashin
shi kan ku gaba da kuna karkashin wannan
isa ni an zo shani policy program advocacy na disabled chin garinga federation na ke tsaya ma isa mu mu duka
wato babban kungiyar ke tsaya ma kungiya
amma kaza tun da dai wani makafu ne wani gurguri ko wani da special area ne yake da shi isa ni zo shani makaunci Ghana Blind Union na mun na
kungiyar makafi na
su dai da su sai su yi batun makafai kan karkashin wannan babban kungiya
babban kungiya
tare da
da mu da su da amma mu dukkanmu muna cikin wannan ni na fara wannan aiki da wurin almost 20 something years kita
kana shirin da
wannan
kajima
can kuge ne isani all right from PRO to president to koina isa
ka rige mukamai ma ciki amma wani mukami da mukami ka rige
ni yazo wurin blind PRO leadership Greater Accra National dukana
da mai wanda da jama'a kenan na wannan kungiya na makafi
haka yanzu ba na kare da na situation
da kasa baki
da Greater Accra president su na aje shi na ke maka ba ni kuma na Ghana Blind Union the whole Greater Accra secretary su
kane secretary
su sa aiki kungiyan nan da ina cikin
wala Halidu fa
kana cikin kungiya na cikin kungiya gaskiya session member ne kungiya nan ina cin ta wani ngwana kiran gwan na salanda to gaskiya ni ban fita ban so shi ta kaina
kuma
ban zuwa cikin manan na yawa in ka fita
kuma ana nuna muku kyama
yes ina mun haka nan is abin ni da kaina I just don't want to join so I just I'm on my own then doing my own thing amma da tun samu nan da aka zo aka ba ni ma kanmu muna da principal abin ga kanmu yanzu ni ma muna muya mu karbi komai mu na ba mu kai can kuma fa muna anda AME sa so biya ni ma saka shi kan mu form kuje mu nan
na nima
na nima
na na kasar su wanda yake suna nima
ni nima sai aka zo aka gani aka ce kuma yanzu nan dai ko na kina so ne
sa so dole ka karba
ni ka sa shi da join wannan na cikin yin physical challenge group mu nan wurin nan ne ni sakata
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da ci gaban wannan tantaunawa ta musamman yanzu a madadin waɗannan jagororin kungiyoyin na kasassun Ghana Abdulrazak Yusuf da Malam Halidu da wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdullahi Bako ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai anjima
to madalla gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma ga labarin duniya a takeice
to Nikki Haley abokiyar hamayyar tsohon shugaban Amurka Donald Trump ta janye daga takarar neman tikitin jam'iyyar Republican bayan da ya mata bintin kawa babban zaben fadda guni da aka yi na Super Tuesday a wasu jihohin kasar Haley wacce a da tsohon jakadar Amurka ce a Majalisar Dinkin Duniya ta ce Trump murna amma kuma ta ki ta bayyana goyen bayanta ga takararsa sai dai ta yi nuni da cewa babu haufi shine mai zai samu tikitin jam'iyyar a zaben na November inda zai kara da shugaba Joe Biden wanda shi ma ya samu gagarumin nasara a zaben na fadda guni Haley ta ce ga dukkan alamu Trump ne zai zama dan takararmu idan muka zo babban taron mu a watan Yuli ina ta yasa munna ina kuma masa fatan alheri a yau Laraba Ghana ta yi bikin cika shekaru 67 da samun yancin kai daga tura mulkin mallaka kasar ta sami yancin kanta bayan shekaru 83 da mulkin mallaka daga kasar Burtaniya kuma ta kasance kasa ta farko da ta samu yancin kai daga yankin kudu da Sahara Afrika bikin wannan shekara ya samu halarta shugaban kasar Ivory Coast Alassane Ouattara a matsayin babban bako hada da wasu jami'an diplomasiya Isra'ila ta kai wasu hare-haren sama da na kasa a yankin zirin Gaza a yau Laraba yayin da masu shiga tsakani don kawo karshen yakin suke tattaunawa a Masar danganin an samar da wani tsari da zai bada damar dakatar da buɗe wuta dakarun tsaron Isra'ila sun ce harin sama da suka kai a Beit Hanun ya halaka mayakan Hamas biyu wadanda dakarun suka ce suna da hannu a har ranar 7 ga watan Oktoba da Hamas ta kai a Isra'ila sauran har-haren na Isra'ila sun faru ne a tsakiyar yankin na Gaza da kuma Khan Yunis dake kudancin zirin Sakataren harkokin wajen Burtaniya David Cameron ya ce yana da niyyar fitar da wata sanarwa ta gargadi wacce zai aika wa Isra'ila don nuna bukatar samar da karin hanyoyin kai kayayyakin agaji zuwa yankin na Gaza don a magance abin da ya kira bakar wahala da jama'a ke ciki a yankin na Gaza
Masu sauraro anan muka kawo karshen shirin namu ne yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Mahmud Lalu da ya karanto labarai da kuma Jul Ladas Resham da ta bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku assalamu alaikum